أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sadikan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram Muna roƙon Allah Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Yau muna ranar Laraba 17 da watan Ramadan Shekara ta 1445 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine 27 na watan 3 shekara ta 2024 miladiya A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul Najm mun tsaya akan aya ta 26 yau zamu tashi kan aya ta 27 Muna roƙon Allah Ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu. Mi Allah yace
innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsi
wama lahum
bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a
Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun ga bayani a daren jiya irin yanda suke bautata ma manya-manyan gumakai irin yanda suka sa ma suka dosano daga sunan Allah suka sa Lata da Uzza da Manata Allahu suka sa Lata Al-Azizu suka sa Uzza Al-Mannanu suka sa Manata To duka wannan abubuwa ne na shirka wanda suke kakkare wanda ba su bane ba. Kun ga anan gurin Uzza kin wannan. Akwai hadisin Ibn Abbas da yake ce mana. Yace al-Uzza min al-Aziz. Ai al-Uzza wannan gumkin nasu Uzza wai sun huddo shi ne daga sunan Allah al-Aziz. Wa kana tajratun alaiha bina'un wa astarun bi nakhla. Yace wata itaciya ce da aka yi daki aka riheta da icce kududdura icce na dabino wahiya baina makka wa taif tana tsakanin makka da taif kaga tsakanin makka da taif kilo 75 ne a wannan gurin ne gumkin nasu babban wanda suke girmawa suna ce mai Uzza anan yake an mai daki an dora shi bisa wasu kututturan dabino an daidaita komi da komi na mun yi bayani da Annabi ya tura Khalid ya kashe su ko ya rosa dakin yazo Khalid yazo yace ya rasulullahi na gama aikin da aka sani yace baka idi saba koma dai da ya koma ya iske gumki hoton gumki ne mace kai ba gashi ya ture gumkin sai iske wata mace ta dauko kasa hannunta ita ma ya kashe ta ita ce Uzza da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga mai yace tilka hiyal Uzza wannan ita ce Uzza kin an gama da ita magana ta kare to ita wannan Uzza kin tsakanin Makka da Taif Taif wani gari ne a Saudiya in ka bi dogon hanya kilo 150 ne amma in ka bi hanyar dutse wata hanya ce kamar igiyar leko cikin duwatsu ne ake ta kewaye in ka bullo kawai sai Taif zaka ga mamaki irin wannan gurare ni ban taba ganin shi ba sai a nan kasar Benin akwai nuri da ake ce ma tudun abulo ko ablo Alajo haka ne ko tudun Alajo to kamar wannan gurin ne yake wanda ya ga gurin a wajen farako in ka huce can gaba kewaye ne wanda yake shine cikin duwatsu kuma in ka duba nan kasa duhu dan tsananin nisa duhu ke da kai in abu ya fada ko mota ta fada shikenan sai dai a je wa kyalle na malam Bahaushe magana ta kare an mutu kuma burrai ke da kai yanda ya kamata a wurin to hanyar Taif ce daga Makka zuwa Taif in ka bi wannan hanya mai gigi ta kan mutane ba iya gudu a cikin abisa hanyar wannan hiye da 60 ko kuma 70 haka ko mun gudun mota bai bata yi ba wannan saboda wata irin hanya ce a lallankwashe ana tahiya ayinan daga can sai ka tsinkaye wata huta a sama wai can ne zaka ai ba da jimawa ba sai ka ka kullo gurin to wannan ana kullowa sai ga garin Taif gari ne wanda ake suke da garka kayan garake shi yasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mafalki garin da zai kaura ya je da su za su taimaki addinin Allah sai ya zatan Taif ce sai ya tafi Taif da fari Banu Saqif har suka koro shi to a hanyar wannan ne wannan gumkin take a hanyar wannan ne ita wannan gumkin take sai yake cewa larabawa suna girmama ta ita wannan gumkin inda za ku san suna girmama ta qala abu sufyan yawm uhud kuna tune da muka yi labarin yakin uhud da annabi sallallahu alaihi wasallama da su kahure suke zaton cewa an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe abubakar an kashe umar an kashe ali abu sufyan sarkin makka lokacin da suna dutsi yake fadi yake cewa mata muhammad mata abubakar sai umar ya bashi amsa yace kadzabta ya aduwallah ƙarya kake ya makiyin allah ni gani da raina ga muhammad sallallahu alaihi wasallama ga abubakar yace duk wanda ka zana suna nan da ransu to anan abu sufyan menene yace sai ta yi mishi al-uzza lana al-uzza wala uzza lakum kuje inda yake tutiya wai da uzza kin wannan ai uzza ta mu ce wata ruwa an ce aziz buwaya girma uzza da wannan uzza kin yake ai uzza ta mu ce ku ko ba ku da uzza sai annabi yace ba ku mai da mishi sai umar yace ya rasulullah me za mu ce mai sai annabi yace mai ku ce qulu Allahu maulana wala maula lakum ku ce mu kuma Allah shine majibincin al'amarin mu ku kuma ba ku da majibincin al'amari ku rubu yanda suke girmama uzza kin wannan gumki ne babba wanda suka dauko daga sunan al-aziz wannan duka batil ne kakkare ne halaka ce sannan ma kuma mun ga yanda babu wanda ya isa yayi ceto sai da izinin Allah ku duba duk girman mala'ika jibril da mika'il da sauran mala'iku babu wanda ya isa dan karan kanshi ya tashi ya je dauko wani ya cece shi ya kai shi aljanna ba tare da izinin Allah ba subhanahu wataala ai man dallazi yashfa'u indahu illa bi idni babu wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah wata ruwaya tana cewa Allah zai ba izinin wanda za a ceta sune masu tauhidi wanda in dai mutun ya mutu akan kalmar tauhidi ya mutu akan musulunci ko mun zunubin shi sai dai a kai shi gidan gyaran hali kun san gidan gyaran hali ina ne a lahira shine tozon a arab ko ya shiga wuta za a wanke mai za a mai azaba ta wankan zunubin wannan kuma a hudo shi kuma Imam Malik yake cewa wankan zunubin wannan akalla shi kai kamar shekara 80 a cikin wuta kuma shekara 80 kin ku tsaya ku ji ba irin tamun bace Allah ya yace kwana guda a Qur'ani fi yawmin kana
wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu
a wannan aya inna yawman 'inda rabbik wuni guda rana guda a gurin ubangijinka a lahira ka alfi sanatin kamar shekara 1000 ne mimma ta'uddu yanda kuke lissafawa shekara 1000 ita ce wuni guda shekara 2000 kwana 2 shekara 3000 kwana 3 a haka za a yi sati a haka za a yi wata a haka za a yi shekara 80 kai Allah kiyaye wutan nan dai Allah cire mu daga musanta Allah sa mu huce fur mun shige aljanna ko ba haka ba Allah kai mu aljanna abun in ka tuna ƙwarai yana tada hankalin mai imani dole zuciyarka ta rikita irin wannan tunanin kuma shine ake so ka dinga yi musamman a kwanukan nan na Ramadan a kwanukan nan da za mu shiga goma ta ƙarshe in ka tashi da dare kana bauta ma ubangijinka ka dinga tuna duk karatun da kai na labarin wuta wanda yazo a cikin Qur'an duk ka tuna kuma ka tuna labarin aljanna kuma ka tuna idan Allah bai gafarta maka ba babu wanda ya isa ya hana a azabtar da kai kowane ne shi sai kaga zuciyarka ta karaya sai kaga kana kuka ba dan komi ba dan Allah dan tsoron zunubin nan kadda ya kai ka Allah ya banka ka cikin wuta irin wannan kukan ake so wanda wani dan adam bai isa ka mai wannan kukan ba kuka ne kawai na tsakaninka da kai da mahallicinka wanda kowa yana yin shi yaro yana yi mace tana yi tsoho yana yi tsohuwa tana yi yaro karami sarmayi lattijo kowa iya wannan kukan amma wanda zuciyar shi ta karaya irin wannan kukan kuma Allah yana gafarta ma zunubinka gaba daya duk lokacin da zuciyarka ta karaya ka san lalle lalle ka san kai mai zunubi ne ka koma ga ubangijinka ka ce ya rab ya ubangiji la sai Allah ya ce labbaika ya abdi na amsa maka ya bawana to haka al'amarin yake tayya babu wanda ya isa yayi wani ceto in ba da izinin Allah subhanahu wataala ba to wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirah kaga wannan wanda ba su yi ba imani da ranar lahira la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa sune suke sa ma mala'iku sunaye na mace wa yace muku mala'iku mata ne wa yace muku mala'iku diyan Allah ne wa yace muku Allah iya da diya mala'iku ba mata bane kuma ba maza bane kalma ce ta kun fayakun innama amruhu ya Allah yace
innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun
shi al'amarin shi Allah subhanahu wataala idan yayi nihin wani abu ya abguha kun kawai yake ce mai zamanto sai zamanto malaman tafsiri suka ce kun da kafun da ruha da nunun an mata dauri to kamun ku kin wannan ta dar mai nunun tuni abun ya kasance tuni dan gaugawa kun kamun a kawo nunun kin ma tuni abun ya kasance sai Allah subhanahu wataala yake cewa wai waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha a can cikin suratul zukhruf wai sun sanya mala'ikun nan wanda suke ibadur rahman bayin Allah ne suka ce wai inatha wai mata ne dan sun ji an ce mala'ikatu ya za kai ka ce mala'ika mata mata ne ba mata bane ba maza bane sai Allah yake tambaya yace ashahidu khalqahum wai sun shaida lokacin da na halice su inji Allah sun shaida suna nan aka halicci mala'ikun suka san har mata ne aka halicce su to satukutabu shahadatuhum wa yusalu wannan shaida da suka yi an rubuta ta kuma sai an tambaye su ranar kiyama akan wannan shaida kuma sai sun kawo hujjar su tuni bakin ya hodi magana ta kare sai an tambaye su mugun abu ne sai Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah kaga wannan wanda ba su yi ba imani da ranar lahira la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa su ne suke ambaton suna dasa ma mala'iku su sunan mace wa malahum mi Allah ya ce bihi min ilm ai ba su da wani ilimi akan wannan in yattabi'una illa zan ba komi ba suke bi sai dai zato zato suke aiki da shi wa inna zanna kuma ku sani lalle shi zato la yuguni min alhaqqi shay'a baya amfanin komi akan gaskiya in dai aka ce ma wannan abun gaskiya ne to zato ba ya aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi sahihi rawahu bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal zann ka shedun ku da zato fa inna zanna shi zato akdhabal hadith shine mafi ƙaryar labari kakka dauki mutun kawai ka gansu yana wani abu kace a zato na kaza ne suke wani hodan zaton shi a haka zai kirkiro ya hudo wata natija ta zato kuma yayi hukunci akan ta to da aka yi kaza aka yi kaza ai kenan sun yi kaza to da suka yi kaza to kenan kaza ne aka yi kenan daga ƙarshe to kaza ne to eh haka ne sai ya faɗi hukunci tun shi har ya bada natija ta ƙarshe akan zato wannan mugun abu ne zato mugun abu ne in dai ba abun bai huto maka karara kada ka kuskura ka zaci mutum da mugun abu amma yanzu misali sai kaga mutun yana tahiya yana tangadi kazo za ku kurazuma da shi zakka huce har ya kusa ya buge kai ya tangadi kuma da kuka huce kaji yana wari giya sai kace mai ya sha giya to kaga zato ne wanda yake kana da hujjoji akan wannan zato ne wanda kake da hujjoji wannan zatan babu laihi saboda shi ya maka alamal yanda ya sha giye ko kuma ana azumin nan kaji mutun ya fito yana ta goge baki haka ya fito daga daki yana goge baki to mi kenan yayi kaga ai akwai alamar tambaya a nan gurin iya gogewa iya gogewa har ya fito kusan ka kuma yayi gyatsa to kaga ni ai akwai abin alamar tambaya a nan gurin to zato wanda yake da alamomi wannan babu laifi a kai amma zato haka nan kawai dan zatan ka ka lika ma mutun sharri ka kulla mai abinda ba haka nan bane ba to zaka iske zunubin ka gurin Allah sai Allah ya ce mine fa'ade
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا
نعم
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
الله سبحانه وتعالى يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كبجر تشيك كودك يقول ya juya ya bada baya daga ambatanmu baya sauraron qur'ani baya jin abinda Allah ya fadi baya jin wata nasiha kai ma juya ba shi baya walam yurid illa alhayatad dunya wanda ba abinda yasa gaba sai rayuwar duniya kawai di yanda zai maida LB ta koma kadago ya sani amma di yanda zai gyara sallar shi ta farilla ta nafila bai sani ba to wannan mugun abu ne ka fadi lasta alaihim bi musaitar kai ba mai tilasta ta musu bane ba eh Allah ya ce zalika mablaguhum min alilm wannan ho shine karshen kwakwalwarsu ilimin su wannan zatan shine karshen ilimin su fa inna rabbaka shi kuma ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili shine mafi sani ga duk wanda ya bace daga tafarkin shi shi Allah wa huwa a'lamu biman ihtada kuma Allah subhanahu wataala shi ya fi sanin wanda ya shiryu shi ya san wanda ya shiryu kuma shi ya san wanda ya bace duk abinda kake a zahiran mu dai muna gani a zahiran saboda umurna annahukum bizawahir an umurce mu hukuncin da zan mu da zahiri kawai muke mu aiki amma abinda yake batininka wannan Allah shi ya sani domin batininka ibada ce ta da kai da mahalicinka in ka huto kana sallah mu dai mun ga kana sallah to sallar daidai ce kake yi ko ku ba ta daidai bace wannan kuma hukuncin shi sai kai da Allah in ka huto kana azumi mu dai mun ji kana azumi ko bamu ganka ba ka sha ruwa in azumin na daidai ne kai ko kuma ka karya sha koye wannan hukuncin ka da kai da Allah sallar da kake yi in dai ba ta gamdakatar bane ka san gamdakatar da Hausawa suke cewa gaman katar ai shi katar kin wani mutum ne to gaban katar shi katar kin wani mutum ne in ka ji an ce gaman katar shi katar kin wani mutum ne wani sarki ne a wani gari yanda suka bada kissa yace yana so ya aura ma diyar shi wani mutumin kirki sai malamin wannan malamin sarkin sai yace mishi da dare tsakar dare ƙarfe 3-4 tsakar dare ka huto ka je masallaci wanda ka iske yana sallah yana ibada arba mai diyarka yace to sai da dare yayi dare sai malam ya tado wani dogari suna tsaye sarki ya tado wani dogari za su tafi masallaci sun huto suna tahiya ga wani barawo ya zo zai hwada wani gida sai ya ji motsin mutane sai ya kauda da gudu ya tsere yana tahiya yana tahiya su kuma suna bin shi yayi kwana suka yi kwana ya shiga sai ya shiga masallaci shi barawon da ya shiga cikin masallaci su ma suka shigo cikin masallaci kamun su shigo sai ya kabar ta sallah ko alwala bayyana ko alwala wannan shine gaman katar yake sallah yana sallah sarki da suka shigo sai ya zamna share guda da shi da dogari har da ya salamce da ya jiyo aka ganshi shine sai sarki ya gaisa ya ce to gobe ka zo fada washe gari aka tura ya zo fada aka mai bayani ga abin da liman ya ce daman mutumin kirki ake nema mai salloli da dare bawan Allah aka bashi iya aka bashi dukiya to shine gaman katar to in dai ba gaman katar bane ba aka yi sai kuma a kisa yanda tazo sai yace ya Allah ina sallar ƙarya ka mini wannan to daga yau kullun da dare sai na tashi na yi sallar gaskiya to shine gaman katar din to in dai ba gaman katar bane aka yi wannan kuma Allahu a'lam wannan kenan sai Allah ya ce mi walillahi ma fi samawati
walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi
na'am
liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna
to ku sani idan mutun yana aiki dan Allah shi ya sani wanda yake yi ya nuna ma mutane ba haka nan bane halaushi haka ne shi ko azicce shi ba haka bane halaushi ya sani Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai dukkansu na Allah ne subhanahu wataala liyajziyal ladina asa'u bima amilu kuma Allah zai sakauta ma waɗanda suka munana zai sakauta musu akan aikin da suka aikata wayajziyal ladina ahsanu bil husna kuma ya sakauta ma wanda suka kyautata da kyautatawa wanda suka yi mugun abu za a sakauta musu da azaba wanda suka yi aikin kirki za a saba musu da aikin kirki shine lada Allah ya kai su aljanna Allah yake ce mana faman ya'mal mithqala dharratin
khairan yara
nabiyun wa
faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara
ku sani duk wanda ya aiki ko mun kankanta shi ko da mithqala dharratin ne ko tamcin kiyashin zarra menene kiyashin zarra wani abu ne wanda dan kankanta shi ido bai ganin shi malamai suna cewa kamar microscope kamar wasu abu wanda sai an sa microscope na cikin na likita tukuna a gano kwayoyin cutar wannan ko wasu kwayoyi halittu da suke tare da mu to ko kwatankwacin wannan abun kai na alkhairi sai ka gan shi haka nan ko mun kwatankwacin wannan mithqala dharratin din wannan kwatankwacin kwayar zarra din kai na sharri sai ka ganshi hallau a hannunka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kuka kyautata to ladan kyautatawa kanku zai dawo kun kyautata ma kanku in kuma kuka munana hallau a kanku zunubin kanku zai dawo Allah kiyaye shine ayar nan take karantar da mu sai Allah ya ce mi alladhina
yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal fawahisha illa lamam
na'am
inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa 'alamu bikum idhan sha'akum min al-ardi wa idhan tum ajunnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa 'alamu biman ittaqa
Allah subhanahu wataala yace alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi kaga wannan da suke nesanta manyan manyan zunubai wal fawahisha da alfasha illa lamam sai dai wani abu da ake ce ma lamam yanzu zamu komo kan shi inna rabbaka wasi'ul maghfira to masu nesanta manyan zunubai suna nesanta alfasha abinda kadai yake rinjaye su shine lamam to ana Allah yace a gaya musu inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka mai yalwai bai ma gafara ci Allah zai gafarta mushi huwa a'lamu bikum Allah shi ya san ku ya fi saninku da kowa in yasha in Allah ya ga dama in yasha id ansha'akum min al-ard lokacin da Allah subhanahu wataala ya kage ku ya halice ku daga ƙasa wa id antum ajnatun kuma hallo da lokacin da kuke illa ubu fi butun ummahatikum a cikin cikin uwayenku saboda haka fala tuzakku anfusakum ka shedinku kada ku dinga tsarkake kanku kuna nuna ku tsarkakakku ne huwa a'lam biman ittaqa Allah shi kadai ya san wanda suke wanda yake mai tsoron shi wanda yafi tsoron shi Allah shi kadai ya san shi kun ga nan alladhina yajtanibuna kaba'iral ithm wal fawahisha wanda suke nesanta manya-manyan zunubai da alfasha menene alfasha menene manyan zunubi manyan zunubi dai wanda aka zana kamar su ƙarya da rada da giba da zina da kwace da kaza da kaza gasu nan dai abubuwa da yawa manyan zunubai wanda Allah subhanahu wataala wanda annabi ya zana mana su ana akwai sab'al mubiqat guda bakwai masu durmiye mutun cikin wuta guje ma uyaye yana daga ciki wanda kin musu biyayya ka gani to wannan manyan zunuban to kuma menene alfawahisha alfasha duk manyan zunuban wannan ba su da kyau kuma alfasha ita tahi datti tahi mugun abu tahi alkaba'ir ita alfasha mugun abu ne wanda yahi alkaba'ir yanzu misali zina haramun ci to amma mutum yayi alfasha ta zina wanda ya zina da uwar shi kaka subhanallah kun ga mugun abu ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk wanda ya ci kudin riba karamin zunubin shi kamar wanda ya zina da uwar shi ne riba kun ga alfasha ce kenan riba alfasha ce shine kamar kudin entere na banki entere na banki ka bada kudi ajiya a banki a zuba ma entere kin wannan riba ce kada ka kuskura ka ci malumai suka ce kada ka kuskura ka ci riba ce amma kuma kakka kuskura ka bar ma bankin kalka kuskura ka ci kuma kalka kuskura ka bar ma bankin ka dauko su wannan kudin ka nasa su a cikin gyaran gari gyaran al'umma gyaran unguwarku gyaran misali hanya wasu abubuwa ana so a gyara su na gida share gari da kwashe gwalolo da abubuwa dai na taimako al'umma wanda duk al'umma ce ta musulmi za ta amfana da shi ka dauko su ka zuba su a cikin nan kuma ka yi ta istighfari ka ji yadda hukuncin da malumai suka bada amman kalkaci kuma kalka bar ma banki saboda yanayi ne lokaci ne ya kawo mutane in suna da kuɗi bisu ya aje kuɗin a gida saboda mine saboda tsaro saboda barayi sai sun kai banki to in ka kai bankin banki kuma za su baka riba riba wannan kuma addinin ka na musulunci ya hana ka ci to kun ji wannan alfasha ce kenan illal lamam sai dai lamam mutum ne ya nesanci manyan zunubai ya nesanci alfasha sai lamam suka kama shi to wannan su ne Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi domin a cikin suratul nisa Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuka nesanci manyan abinda aka hana ku shine manyan zunubai nukaffiru ankum sayyi'atikum to za mu kankare muku kankana su ne lamam wa nudkhilukum mudkhalan karima kuma zan mu sanya ku mashiga wadda take mai karamci ita ce aljanna lamam kin wannan malumai sun fassara shi kala daban-daban hadisin ibnu abbas yake cewa ma ra'aitu shay'an ashbaha bil lamam ban taba ganin wani abu wanda yake yafi kusanta da lamam yace kamar mimma qala abu huraira kamar abinda abu huraira ya fadi abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Inna Allah ta'ala kataba ala ibnu Adam hazzuhu min az-zina lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ma dan Adam wani yankin rabon shi na daga zina sai ayyace kuma adraka zalika la mahala wanda sai ya riski wannan ba makafa fa zinal ayn an-nazar zina idanuwa ita ce kallo ka dinga kallon mace ba kai ba ita ba uwalka ba kanwarka ba matarka ba ka kwara mata ido kai ta kallanta kana jin dadin kallanta to wannan zunubin zina ake rubuta maka shine zinal ayn ali yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani bi mace zata huce bai ganta ba ko kuma wufde ya kalla shi ya kai kenan da gaugawa sai annabi yace al'ula laka wa thaniya alaik na farkon wanda baka sani ba naka ne ka da kanka an yanne maka amma nabiyin da ka koma ka kwara ido to wannan zunubin shi yana nan to anan ne wasu ɗan darge suka ce to tunda an ce ulalaka ɗaya ne naka na farko in ka kalle ta kakka kau da kai ɗayan ne kaga wannan izgili ne da ayoyin Allah wannan harakar ido kenan yace wa zinal lisan an nutuk zina halishe ita ce hira kaje ka sa ta gaba kai ta zurruhowa mata dadin zance babu ruwanka da ina gaminka da ita kai ta rintuma mata wani ƙarya ce fa za kai ta rintuma mata tana ta rintuma maka ita ma to wannan dukkan zunubin zina talhalishe ake rubuta muku yace wan nafsu tatamanna wa tashtahi ita kuma rai tana ita wata ran sai ta bukata ko ta yi bege hal aja'a abku wal farju yusaddiqu dhalika aw yukaddiba shi kuma gabanka ko ya gaskata wannan a rubuta maka dungungum na zinai ko kuma ya ƙaryata Allah ya tsare ka baka yi ba Allah tsare mu gaba daya haka ibnu abbas yake fadi a cikin wani hadisi lamam kin wannan yace a lamam ana nihin ma salafa illa lamam sai abin da ya huce an riga an huce shi ba a komowa gare shi shikenan shine lamam din inji ibnu abbas a cikin wannan hadisi ala kulli hal dai Allah subhanahu wataala yana gaya mana duk wanda ya nisanci manya-manyan zunubai ya nisanci alfasha su ne wanda suke sun hi datti sun hi dan muninsu sun hi ƙarhin kaba'ir ma illa lamam sai ƙananan zunubai inna rabbaka wasi'ul maghfira to ubangijinka mai yalwal gafara ne Allah zai gafarta maka wannan huwa a'lam bikum Allah shi ya fi sanin kowa da ku kowannenmu nan gurin Allah ya fi sanin shi da kanshi ma dan shi yayi shi ya fi sanin shi id an sha'ku min al-ard lokacin da Allah ya halice ku daga ƙasa babanmu kakanmu annabi adam da me aka halice shi daga ƙasa ko to halittar ka ta farko kenan ƙasa ce daga ƙasa aka halice ka sannan kuma wa id antum ajinnatun fi butun ummahatukum kuma lokacin da kuke ajinna kuna illa uku kanana fi butuni ummahatukum a cikin cikin uwayenku duk Allah ya yi ku sani annabi yace inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alqatan mithlu dhalika thumma yakunu mudghatan mithlu dhalika thumma yunfahu fihi ruh thumma yumar bi 40 kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun duka wannan a cikin ciki ne ake wannan duk gogormai kai baka sani ba ɗaya daga cikinku ana tattara halittar shi cikin cikin uwar shi kwana 40 yana dashi na mani kuma ya koma gudan tsoka mani wannan bayan kwana 40 ya jirkita ya jikita Allah ya maida shi ya koma kitub ya koma tsoka ya maida shi halitta idan Allah ya maida shi halitta summa a sassoka mai kashishuwa kadan kadan summa ya kunu mudgatan ya koma gudan jini tukwana gudan tsoka a tsoka mai kashishuwa a lokacin nan kwana 40 so uku kwana 120 shi ya kama wata nawa wata hudu to a lokacin nan za a aiko mala'ika a busa ma dan da yake cikin cikin mace rai ita ma mutum bata sani ba wannan halitta ce ta ubangiji kuma Allah ya sani ya san komi a rubuta kuma dukkan kaddara akan shi duk aikin da zai yi a duniya sai an rubuta tun yana cikin cikin uwar shi a rubuta kwanukan shi zai yi kwana kaza ko zai yi shekara kaza ko ko zai yi minti daya a duniya ana aiho shi zai mutu haka ne akwai wanda daga an aiho shi ya ce nya shikenan ya koma magana ta kare ko zai yi shekara kaza duk abin da aka yi to a wannan guri akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ziyarar annabi Musa da yake kallon shi sai ya ga yana kallon wani mutum wani saurayi sai da ya tashi yaron sai annabi Musa ya tambayi mala'ikan mutuwa ina kana kallon wannan yaron da kyau yace wannan yaron saura kwana 6 za a dauki ran shi haka Allah ya ce shine nake kallon shi ko akabi ka ba yana morewa a cikin rayuwar shi Annabi Musa ya ji labari bayan wannan kwana 6 yayi mala'ika ya tafi shi bayan kwana 6 yaro ya zo ana tare da shi kwana 7 yaro bai mutu ba kwana 8 bai mutu ba wata guda bai mutu ba kaka dai Annabi yana tsimin mala'ika ya zo mala'ika kuma bai zo ba yaro ya tafi bai mutu ba sai wata rana mala'ika ya zo ya ji dadi daman ina neman ka yaya aka yi kace kwana 6 zai mutu kuma har yau bai mutu ba wannan yaron yace wannan yaron cikin hikimar Allah ya fito daga wani masallaci yana da dinare ko dirhami guda 6 shi kadai ya mallaka a rayuwar shi. Wata tsohuwa batta da cin yau ta roke shi saraka ya kwaso wannan gaba ɗaya ya bata. Tace Allah ƙara ma kwanuka masu alkhairi. Sai Allah ya ƙara mai a dukkan dirhami guda shekara goma. Saraka tana da kyawu fa. Saraka tana da kyawu. Rasubdu za kai kayan saraka da zake kaiwa gidan kaso. Bari a yi da karatu a bada amsa a bada sanarwar da kyau. Saraka tana da kyawu. To wannan kenan kaga Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanda ake halittar dan Adam. Kuma ga kwanukan shi yanda za a rubuta. Kuma wa ajalihi a rubuta ajalin shi ko? Kuma menene gaba? Wa amalihi da dukkan aikin shi wa shaqiyun aw sa'idun. A rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne? To ai ga inda magana take. Tun kana cikin cikin uwarka an rubuta kai dan aljanna ne. Shi kuma tun yana cikin cikin uwar shi an rubuta shi dan wuta ne. Ya kuji wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da rawun hadisin sai da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labari sai da ya hadu wata kalma dan kawai wata shakka ta zo maka. Yace wa huwa sadiqul masduq. Shi ko mai gaskiya ne kuma duk abin da ya fadi dole a gaskata shi. To al'amarin ya yake sahabbai abin ya ruda su suka zo suka ce ya rasulullah falimal amal. To dan me za mu yi aiki kuma? Dan me za a dinga sallah ana azumi ana zakka ana saraka ana biyayya ga uwaye ana duk abin da aka ce na bir tunda tuntuni kana cikin cikin uwarka an rubuta. Annabi ya ce bal i'malu, bari dai ku yi aiki tukuru tukuru ku zagi ne. Fa kullum muyassaru lima khuliq, kowane dan adam an hore shi akan abin da aka halicce shi. In an halicce ka ka ganka cikin aikin kirki, to aikin kirkin ne kake ka sahi aljanna. In ka ganka cikin mugun aiki, to wuta za ka sai dai in hadisin wancan yayi rigai a gare shi. Fa yasbiqu alaihi alkitab, kuma shi Allah kudura kinna adawul mahfuzi, babu mai zuwa gurin shi sai Allah in ya tura mala'iku. Shi kuma yamhullahu, Allah ya ce
mi yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit.
To ita ce magana. Allah yana goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da wanda ya ga dama. Shi wannan ba ta muka yi ba, an rubuta bayan kwana shida zai mutu a kaddara shi, sai Allah ya goge wannan ya kara mishi shekara 30. Shi Allah na kaddare, Allah yake goge wanda ya ga dama kuma ya tabbatar da wanda ya ga dama. Kai dai ita addu'a Allah ya saka aljanna. In ma wutar zaka sai Allah ya goge wutar ya saka aljanna. Shi yake abin da ya ga dama. Kenan wannan abun kai ta da maka hankali. An fahimta da kyau ko? Tun lokacin da kuke cikin cikin uwayenku yace kuma fala tuzakku anfusakum, ka shedunku da tsarkake kanku. Huwa a'lam biman ittaqa, Allah shi kadai ya san wane ne mafi tsoron shi a cikin ku. Tsarkake kai, malumai sun yi bayani da yawa akan tsarkake kai. Kai wasta suka yi ma hatta da suna, kakka sa ma ɗanka sunan da yake nuna cewa tsarkaka kai ne a gurin. Tsarkaka kai ne na wanda yake kamar ka ce wannan shine Shamsuddin. Shamsuddin ranar addini ya tsarkake kenan. Ko kuma Qamaruddin, Nura Nuruddin da sauransu, kai ka ce Nuruddin. Shi dai dungungum abinda za ku dauka. Suna wanda ya kai tsarkaka ta ƙarshe ba a so kai wannan. Haka malumai suka faɗi. Kuma kada ka kuskura ka dinga hutawa kana nuna kai mutumai ne na Allah. Kai mutumin kirki ne. Kai mai kaza ne. Kai mai kaza ne. Allah ya ce shi kadai ya san wanda ya yi tsoron shi. Inna akramakum indallah atqakum. Mafi girman ku a gurin Allah shine mafi tsoron Allah. In da gare ka ka sa mai suna na tawadu kamar Abdullahi. Kaga akwai Abdu bawan Allah. Abdullah Abdurrahman. Gashi nan bawan Ar-Rahman da sunaye irin na sahabbai da sunaye dai gashi nan gaba daya wanda suke babu girman kai da nuna isa a cikin su. Shi Allah bai so ka nuna kai kai ne, a'a ka nuna tawadu da kaskantar da kai. Shine ake ni wala tuzakku anfusakum, kada ku dinga tsarkake kanku. Sai yace huwa a'lamu biman ittaqa, Allah shi yayi sanin dukkan wanda suke tsoron shi. alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, Allah yake ce mana a cikin suratul nisa, a cikin suratul nisa yake ko alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, kaga wannan da suke tsarkake kansu su nuna sunan Allah ne, balillahu yuzakki man yasha, Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama, wala yuzlamuna fatila, ba a zalunta kowa koda da kwamso ne na dan dabino, sai Allah ya ce mene
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى
نعم
وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكَدَى عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
أَلَّا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وَأَلَّيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ
سَوْفَ يُرَى
ثُمَّ
يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى
ثُمَّ
يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَى
اللَّهُ أَكْبَرُ
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
كَيْمَةُ انْتَهِي daga nan dakata an gane ko Allah yace afara aitan ladhi tawalla shin kaga wannan wanda ya juya ya bada baya wa ata qalilan wa akda ya bada abu dan kadan ya matse sauran a indahu ilmul ghaib shin yana da ilmin gaibi ne fa huwa yara shi yana ganin gaibi ne wannan abin da ya matse zai numu zai ci gaba am lam yunabba bima fi suhufi Musa shin ba a bashi ba labarin abubuwan da yake cikin suhufi Musa litatafan da aka ba suhufi na annabi Musa wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawali Allah taziru waziratun wizra ukhra shine bayani ba a gaya mishi ba la taziru waziratun wizra ukhra wata rai mai iya daukan zunubi bata iya daukan zunubin wata menene wannan bayanin wato wani ne a zamanin wasu na cewa ta asab ko akan ko asi dan wa'il manyan kafirai daga cikin su wani sai yazo gurin Quraysh yake cewa kai ku saurara shi hu Muhammadu wannan abin da yake fadiwa ba duka bane ba ƙarya su ba sun ce makaryaci bane yace kai wani abin da yake fadiwa gaskiya ne daga cikin su sai ɗaya abokin shi yace ka karkata ka lalace ya za kai ka ce mishi duka kace shikenan ya maka sihiri ya amma yace adi ba sihiri aka tada rikici yace to tsaya ka walakantar da shi ka fadi kaza kace kaza kalmomi na walakantar da annabi yace ni kuma zan baka dukiya wanda take ita ce tsakanin su ne sai ya hodi da ya gaya mai ya fadi sai ya bashi kadan ya fara bashi dukiya sai ya rage sai ya hana shi yake cika alƙawarin da ya bashi menene ake cewa banza ta bugi banza sai ya rage ya hana shi to sai Allah ya ce afara'aita alladhi tawalla kaga wannan wanda ya juya ya bada baya ya kibin annabi Muhammad wa ata qalilan ya bada abun dan kadan kuma ya rage saura ya ki cika alƙawari ko kuma tsakanin su ne a indahu ilmul gaibi fa huwa yara shi yana da ilmin gaibi ne yana ganin abubuwan da yake yi na boye am lam yunabba bima fi suhufi Musa ko ku ba a bashi ba labarin abin da ke cikin suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawali wani alƙawali ne annabi Ibrahim ya cika wa idhibtala ibrahim rabbuhu
bi kalimatin fa atammahum
na'am
qala inni ja'iluka lin-nasi imama
lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya jarabci annabi Ibrahim da kalmomi da wasu abubuwa fa atammahum kuma ya cika alƙawali dalilin wannan abubuwan da aka jarabci annabi Ibrahim qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah yace to kai Ibrahim zan mu san sanya ka shugaba shugaba ga mutane kaga daga cikin abubuwan da aka jarabci annabi Ibrahim ya yanka dan shi ka san jarabta ce wadda take ita ce ka ma danka ka yanka yana son yaron nan yanda ya kamata bai taba aihuwa ba kuma Allah ya bashi da ka duba koda ya taba aihuwa ka duba tsoho yanda yake son yaro idan ka ga lattijo yara sun zo gurin shi kai daman kallo kawai kaga yanda yake son su yanda suke hira karshenta ma yahi jin dadin hira da yaran da kai haka ne mana yahi jin dadin hira yaran da kai inda ba wani abu ne na jazuma kaga yana ta ya ba su halawa a zo a daidaita yaran suna zole shi yana jin dadi yake wannan to annabi Ibrahim ya manyanta bai samu bada kuma ya samu da kuma Allah ya ce je yanka dan lalle akwai jarabta ana to irin abubuwan da aka ba annabi Ibrahim kenan kuma ya cika alƙawarin da ya cika sai Allah ya dora shi ya ce inni ja'iluka linasi imama to hanyar wannan ta annabi Ibrahim sai aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma awayna ilayka an tattabi' millata ibrahim hanifa
wa ma kana min al-mushrikin
Allah yace muka yi wahayi a gare ka ka bi hanyar nan ta annabi Ibrahim hanifa wanda take makarkaci daga dukkan addinai hanya ce ta aqida hanya ce ta la ilaha illallah annabi Ibrahim bai zaman toba daga cikin mushrikai to shine nan Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa haka nan ba a gaya maka ba da annabi Ibrahim wanda ya cika duka abin da aka dora mishi menene duka a cikin littafin na suhufi Ibrahim suhufi Musa da cikin annabi Ibrahim Allah taziru waziratun wuzra ukhra wata rai mai daukan zunubi daga ta balaga ba ta daukan zunubin wata dan ka sa a ranka daga ka balaga alƙalaminka ya fara aiki mala'iku sun fara rubuta maka balagan namiji alamomi guda uku ko yayin mafalki yana tara da mace har ya zub da mani ko gashi ya huto mishi a gaban shi da kirji da hamata ko kuma yayin shekara 15 wanda yake ittifaki ne na malamai akwai wanda suka ce tun shekara 13 wasu suka ce har 17 amma 15 din nan dai dukkan malamai sun yi ittifaki duka ɗaya da ya bayyana a kan yaro cikin ukun nan daga rannan mala'iku sun fara rubuta mishi aikin shi na kirki sun fara rubuta mishi aikin shi na kakkare alamun balaga na mace guda hudu da wannan ukun da muka zana na hudun na mace shine ko jinin haila ya zo mata daga ya zo mata rannan ta balaga shikenan duk abin da ta yi a kanta na alkhairi a kanta na sharri a kanta to wannan kenan sai Allah ya ce ku sani la taziru waziratun wuzra ukhra wata rai mai daukan zunubi ba ta iya daukan zunubin wata kowa yayi dan kanshi tun daga lokacin da ka balaga har yau duk abin da kai na alkhairi yana nan a rubuci kuma duk abin da kai na sharri yana nan a rubuci kai ka manta ma amma yana nan a rubuce to me yasa ba zaka tashi ba kai ta'addu'a kai ta neman gafara babu wanda ya sai daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba duk taron mu nan kai duk duniya gaba daya waye sai daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba babu shi daga ka daga hannu sai mu ce sabke yanzu kai ƙarya ka saba ma Allah saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ibn adam khata duk dan adam mai kuskure ne kai ku dan adam ne mai kuskure ne hiyayyen mai kuskure shine mai tuba kene yanzu lokaci ne na mu tuba lokaci ne na mu zazzage duk zunubin da yake kanmu kowa ya san ya saba ma Allah kenan yanzu ka tuba ga an baka fursa an baka occasion lokaci zababbe a cikin rayuwarka goma ta karshe ga lailatul qadar Allah ka kai mu lailatul qadar Allah ka karbi ayyukanmu a lailatul qadar a dage a jajirce a koma ga Allah subhanahu wataala a goma ta karshen wannan a tashi tukuru waɗanda suka huddo hikimar ma a bada hutun aiki na lakwal a cikin wannan goma ta ƙarshen Allah musu albarka saboda sun taimaka abinda ba a taɓa yin shi bane a tarihin Niger ko ba haka bane lokacin ibada tukuru sai a ce to kowa ya je gida ya huta dan ya jajirce kawai ya yi ta ibada saboda haka rajuma mu ma za mu riya tafsiri insha Allah in Allah ya kai mu da rai da lafiya dan kowa a bar shi je ya tara ya dare ya yi ta ibadar shi da shi da ubangijin shi subhanahu wataala daga goma ta karshe ta fara wannan kenan Allah taziru wazirata wuzra ukhra sai Allah ya ce mi gaba
wallaysa lil insani illa ma sa'a
na'am wa anna sa'ahu sawfa yura kuma ku sani wallaysa lil insani illa ma sa'a kuma babu ga mutum sai abinda ya aikata duk abinda ka aikata sai ka ganshi wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma duk aikin da ka aikata hallo sai ka ganshi a hannunka sai an baka takardarka a hannunka, sai an baka biletan kin rayuwarka a hannunka, duk abin da kai a baka. Thumma
yujzahu jazaa'ul awfa,
daga lokacin nan sai a baka sakewa sakewa cikakka, in sakewal alkhairi ce cikakka, in tasharrin ce ita ma cikakka, ba a rage ma kowa komi, duk abin da ka aikata shi zaka iske, in alkhairi ka aikata zaka iske alkhairi, in sharri ka aikata zaka iske sharri. Wa qul i'malu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun, ku yi aiki Allah subhanahu wataala yana ganin aikin ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san aikin da ya bar muku ku yi, shine littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku saba. Wato shi lokacin Ramadan abu ne Allah subhanahu wataala yana ba mutane lokuta na su koma gare shi. Shi Ramadan ko da yaushe yazo kareci, ko da yaushe jajircewa ta zo, ba kamar aiki bane ba wanda in yazo kareci hutu yazo, a'a, shi Ramadan ka sa a kwakwalwarka daga yanzu, yanzu ne jajircewa wadda ta hitada, wadda ta hitada, yanzu ne zaka tashi tukuru da aiki, daga yau ka tashi tukuru da aiki, ka raye dare, ka raye dare, ka koma ga Allah, kai ta salloli, kai ta karatun Qur'ani, da rana kuma kana azumi, kai azumi da bakinka, kada ka dinga faɗin alfasha da abin da Allah baya so, kai azumi da idanuwanka, kada ka dinga kallon haramun, kai azumi da kunnuwanka, kada ka dinga jin haramun, kai zamanto kunnuwanka kawai daga ganga sai music, amore a hole, ai ta jin kidi, kai azumi da kawahuwanka, kada ka kai kawahuwanka gurin inda Allah ya haramta, komple jikinka dukka azumi suke, dukka jikinka azumi yake, sannan kuma tukuru ka tashi da dare kai ta komawa ga Allah, kuma ka koye abubuwan asirin da kake gaya ma Allah, ya kasance kamar yanda muka faɗi muka yi bayani jiya, kana da wani asiri tsakaninka da kai da mahaliccinka wanda babu wanda ya san shi, wannan alkawali ne na kai da Allah, kai kadai ka san tukuru jajircewar da kake, duk abin da kake so kai ta gaya mai subhanahu wa ta'ala, shi ne ake nihi a nan gurin. Thumma yujzahu jazaa'ul awfa, kuma a sakauta mishi sakewa wadda take cikakka, daga ka mutu ka kai kiyama ka tata shi. Yanzu ba mu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu cikin goma ta karshe ko ba ya kai mu ba, alhamdulillah dai mun zo cikin Ramadan, kuma kowane dare a cikin Ramadan Allah yana zana wasu bayi ya diyauta su daga shiga wuta. Ya Allah ka diyauta mu daga wuta a wannan daren na Ramadan, ya kasance Allah ya sa ba mu ba ita, kai wannan wuta ta bala'i Allah raba mu da ita. Wannan kenan, anan za mu tsaya saboda akwai sanarwa da dama, abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka, dan iyawarka, dan kai ka sani mu sani ba, Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shiga mu aljanna gaba daya. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun tsacinta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun daɗinta. Ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu. Ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu. Ya Allah muna roƙonka zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi. Ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu ka ba su lafiya. Ya Allah masu neman aure ka ba su daidai da su. Masu neman iya Allah ka ba su na kirki. Ya Allah wanda ba shi ya mamaye ka ba shi abin da zai biya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu. Bi rahmatika ya wahidal qahar, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, rabbana wa atina min ladunka rahma innaka antal wahhab, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sanarwa da ke da bai kun cire.